sit all alone and gravel his soul. I know where the can't go. I'm like a fish out of water, I can't chew. I never wanna talk to me, so I know where the can't go. He won't take me back when I come out. Says he's coming, then he puts me out. My big chair, down there, when I'm coming out. Like a train wreck in the show. I know where the can't go. See, I got a can that burns so bright in my window. Hell, I'm not really sore.
Da 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 da